Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 Dale Temre Zamani dauke da labarin yadda wata tsohuwa da alal akalla akai hasashen ta kai shekaru 60 zuwa 70 a duniya domin dai ta kai jallin ma ta fara rawar jiki sannan kuma da kafa uku take tafiya wato bayan kafafuwan ta guda biyu akwai cikon sanda wanda da shi take dogarawa amma ki shine wani tudu wani gangare aka ga ta garzayo harabar kotu wai ta kawo kotu cigiyar mijinta dan shekaru 26 a duniya wanda ta ayyana far sun yi aure da shi tun tsawon lokuta amma kuma yanzu ta neme shi ta rasa sama ko kasa dan haka ta garzayo kotu tana cigiyar wannan mijina ta mai shekaru akalla 26 a duniya a yanda ita kuma take da shekaru 60 zuwa 70 a duniya wanda kuma yanzu haka kotun take ta kokarin ko in ce jami'an kotun suke ta kokarin fahimtar ita wannan tsohuwa da kuma wato ainihin ganin yadda ya kamata a kalli wannan abubuwan bisa doran tsari na doka saboda ita kotu ba gurin cigiya bace ba amma dai zamu bibiya mu ji yaya abubuwan suka wakana alaba shi kuma sai mu dada labartawa mai sauraro yanda al'amarin ya karkare Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da FM muyar zamani.